Alan waka. Alan waka. Alan waka kira yake ga iyaye. Tarbiya ta ɗan yayaye. 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 Alaba kuma samu Alhaji Alhajiya. Dan sadaka saboda manzon Allah. Alaba kuma samu Alhaji Alhajiya. Dan sadaka saboda manzon Allah. Alaba kuma samu Alhaji Alhajiya. Dan sadaka saboda manzon Allah. Allazi wahidun babu ya Allah ban sadaka saboda girman Allah ban sadaka saboda kaunar Allah ko ban sadaka saboda zan Allah babu ya Allah babu ya Allah inna uwata ki bandan Allah babu bana ka bandomin Allah ko gajala ko kanzo bandan Allah ban sadaka saboda zan Allah alaba kuma samu Alhaji Alhajiya ban sadaka saboda zan Allah alwajiri yana bara bayin Allah da mai kanzan tuwo cikin bayin Allah da inna da wawa ko da sauran gajala ko da miya ko ba abu ko ba na akalla babu ya Allah babu ya Allah idan na je bara gidan masu da daula da antar ka to gajala fa akalla subhana antar ka to na murna daula har wani lokaci sunaiman umbola alaba kuma samu Alhaji Alhajiya ban sadaka saboda manzon Allah da na zauna cin abinci sai kuma kwalla sai na tuno martabar bawan Allah sai na tuno darajar bayin Allah rika kuka hawaye su yi ta dalala babu ya Allah babu ya Allah yanayi ne ya saka ni tilas wawaiwa barace barace ko ina basowa na bada kwangiya ba wai dan na aso dan tsira da kaina yunwa ba dan sowa alaba kuma samu Alhaji Alhajiya ban sadaka saboda manzon Allah gidan dandi na karo ai koma a ina na bazo da aikata kuje dangi na na zo a sayo ta ba dangi na tsira da kaina yunwa kuje dangi na babu ya Allah babu ya Allah idan na tuno da mun jiki na iyaye ina idan na tuno da tarbiya ta iyaye ina idan na tuno kular uwa kuje dangi na sai nayi kuka kamar ya fita raina alaba kuma samu Alhaji Alhajiya ban sadaka saboda manzon Allah gana a birni cikin yankan kauna ratun boko har na addini amma na fintin kauta mako ta ina babu ba illahu mu kai a gani na babu ya Allah babu ya Allah bani da tsuntsu ba tarko a gani na bani gano ma ba sana arkai na babu karatu na zamani na babu karatu na addini kuma samu Alhaji Alhajiya ban sadaka saboda manzon Allah abu kulawar uba na wata uwa babu isasshen lafiya sai kwawa babu isassar suturar sanyawa a yau sadakar ma babu mai wayarwa babiya Allah babiya Allah da sanyin sassafiya ake tashi na da mun shako fatiha na dauko kwano na muna bin kan titina da yawo mauna anai mana kallan hadirin ka zarguna alaba kuma samu alhaji alhajiya dan sadaka saboda manzon Allah uba ya kawo luba abincin cina hatta malam ma dogaran sa akai na jene in samu duka abincin kaina sannan fa in koma in samu wa malamai na babiya Allah babiya Allah na dan kolo walla na ga ta kaina gardawa ma duka suna a wuya na abincin malan duka yana a wuya na kuma haƙiƙina na wuyan ba abana samu alhaji alhajiya dan sadaka saboda manzon Allah kafafuna babu ko silifan sawa sawaye na sun fashe da tsagewa riga wando dukan su sun yagewa kowa baba da inna dai naka cewa babiya Allah nayi wani birdik da ni kamar majanuniya nayi baki sai kace mashafin shuni rana ta maida ni abin tsantsaniya ga Allah kiya da rashin tsantseni alaba kuma samu alhaji alhajiya dan sadaka saboda manzon Allah gurin kwancina babu kyau babu wanna abincin cina babu kyau babu wanna ruwan mana shawa babu kyau babu wanna jidun wala khairan da kwarkwata a jikina babiya Allah babiya Allah idan nayi rauni babu mai dubina idan bani da lafiya nayi ta kaina ke jinyar kaina da bakaina da ganyen darbejiya nake fajuna alaba kuma samu alhaji alhajiya dan sadaka saboda manzon Allah na kokawa baba jiya bayawa rayuwa ta sauya jiya bayawa tausayi har taimako ba kowa inna dawawa kuyi duban duwa babiya Allah babiya Allah sauyin yanayi da mina koranye ko bazara ko lokacin dari ne ba nutsuwa ko yar kadan a gare ni da baba da inna kani kai nake ni alaba kuma samu alhaji alhajiya dan sadaka saboda manzon Allah bazan manta da hantar da ake mun ba kamar ba dan adam ya haife ni wa karatin yara yana ga inna dawawa yana bisa tarbiyar uwa ko ko uwa babiya Allah ranar alkiyama da inna dawawa za mu tsaya gaban rabuwa a shakawa ranar baki wa zai zama shaidawa sai dai gambai saboda kudura bawa alaba kuma samu alhaji alhajiya dan sadaka saboda manzon Allah alam waka alan waka kira yake ga iyaye. Sharibiya ta en yayaye 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 Allah ba ku samu alhaji alhajiya dan sadaka saboda manzon Allah Allah ba ku samu alhaji alhajiya dan sadaka saboda manzon Allah Samu alhaji alhajiya ban sadaka saboda manzon Allah 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 ban sadaka saboda manzon Allah